kana ciki wake kula da mahaifiyarki cikin rana cikin ruwa dole fito nemo abincin ci without any doubt on your mind was ake ce tura miki kati doing it for the love dan sananin so love baba kau kani yaya boyfriend side guy giving your future husband
to wa ake ce wa boss a gida odogu madugu kuma uban gida take you to a fresh boy big boy fine boy kuma take ni tana so the way ke cewa baby na gimbiya yace habibti na bahajiyar ku take kira alhaji kuma shine ya kai ta haji na miji
wake mutunta mace alfahari da ita duk inda yake jarumi a waje da ciki mai sasantawa fage rikici ga kyawawan halaye nasuwa baya son garaje kuma ko da babu ana samanin ya debo idan yace ya kare ma ana samanin ya nemo
namiji dan goyo ni ko da zani falle daya to wata ta samu namiji tace ta samu dadin duniya kuma ko aure bai cika sai sadaki ya biya namiji dan albarka
ayyo ta zama za ku tosa yawa mata mata ku dinga girmama namiji dikta dai na lura wasu maza su ne suke zubar mana daji ke da kike cewa namiji ba dan goyo bane yaya sunan darinki Allah macha ya rajala kawa muna halan sai ya fifita namiji
kun sojoji muke harka da bindigoki kun ji ta kun sojoji ba ma wasa da dokoki muje yaki mu koma ba mai wasa da soja mu kwato yancin al'umma a kasa ta mu ne hukuma
wahala nema ciyarwa aikin namiji ya zaki hada kanki wai da namiji baki da kudi kira Ramadan basket ajira mota data
oh baby
wace kashe ma mace kudin makaranta wa ake cewa bawon mata waye in ya kai mace outing zai sai mata champagne ya shafiyo wata mata na inuwa shi yana rana saboda ita yake fita nema amma ran da ba shi da shi kuma sai ta rufe ido ta jefa shi rana
aka ce banza ne in mai da kudi shi yasa yake kan wazale
ko auren ki za a tambaya gun waye ake zuwa ne kam kokolliya kike yi dan a gani ayaba to dan waye kin zama wife dan waye murmushin ki dan waye kina ado dan waye gidan ku waye oga
namiji ya shigo want the king and you know who the head of the family biyan bukata ya zama dole is why I'm out all day and come back so late so yeah ya ba aside steady on the grind hustle 9 to 5 so they can survive kudin tozali kudin chapani I'm that soda here yup that's me
why ke ta da ikama why ke aure ya kara why ke kyau kuda ba bekwa kuma dan shi ake yin bekwa dan wa akai mace waye sarki a gege waki ba da sadaki ranan biki ai an ko a cashe
don wa kike saka kallabi waye ke kai ki anguwa har ya zama muke garkuwa kuma ki kira shi driver waye ke kai ki ki sha ice cream ki ci pizza take away da shawarma kuma ki kira shi banza kai sorry no
waze baki kisha ya baki kici sai ya baki kudin mota miji waze shiga cikin jeje ya dawo da nama ya miki porota miji we wane ne ke biki ko ina da kike zuwa ka fuki shiga ya bude miki kowa miji we wane ne ke baki motivation ki giya makawa yanki habiba I'm going global miji
you think he's being stingy you want him more from your miji ki fita ki je waje ki ga kadan daga cikin aikin na miji za a kwashe bola kawo kasuwa kasuwa wala be ataro abunci yake sarka
catwalk na gani shap shap she fell in love so I couldn't gani kasan lamarin sarki rawani zamani manyan harka tsanani asalin aiki sai jan namiji kirki tsaro siri namiji to jimrewa mara karewa I'm a friend to the end never been namiji
wa Allah yace wa ya aure biyu uku hudu litas kunu ilaiha daga wa aka halice ki wa Allah yace ki bi wada din ki na ina cinki shanki lafiya fitra
wane ne sai sauna komun girma kula nan ya dage sai ya ga bayanta
zaki bashi shinkafa da nama ki tabbata a gefe da kwai miyanta namiji bai taba cika mace ce za ta maida shi so in an yi aure a daure a zauna dan babu wani gida da ya kai namiji
ba a haifu wan da na gari kuma kin san sai da miji na gari to wane ne zai baki cikin kuma kullun ya baki abincin ci ya dinga baki kudi kuma gida da mota ya saki ciki hawayenki bai son gani murmushinki ke son gani
namiji ba da hatsi tauna tsakuwa zakara
namiji
kirmin shadaka mata ke girka tukwane
namiji
competent dependable reliable
namiji
namiji gen namiji
ta san ni ba rikici ina shiga ciki tana bure jiki namiji enemies run kitiki daga just a kitty an san da kidin namiji ba lafi mun shigo ga ya masu mun zo da balas faji dan gaye dan gari ice prince mai tara maza namiji